koda yake hukumar TFC ba ta bayyana dalilin ta na kai wannan samame ba, to sai dai kuma masu lura da harkokin yau da kullun na alakanta wannan samame da hukumar ta EFCC ta kai sharkwatan kamfanin na Dangote dake birnin Lagos da cewa ba zai rasa nasaba da binciken da ake wa tsohon gwamnatin bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ba, wanda tun farko ake zargin sa da baiwa wasu kamfanoni da kuma na kusa da shi magudan kudade na kasashen waje musamman ma takardar kudin dala domin gudanar da hada-hadar kasuwancin su ne yau da kullum, abinda kuma aka zargin cewa tsohon gwamnati ya karya dokokin hada-hadar kudi na kasar. Wani kwamiti da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin gudanar da bincike akan bankin tarayyar Najeriya ya gano cewa tsohon gwamnatin bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ya bude wasu asusun bankuna kusan 593 a kasashen Amurka da Burtaniya da ma China da kuma cikin gida Najeriya, wanda kuma suka kunshi kudaden kasashen ketare daban-daban. To kuma yan Najeriya za su ce game da wannan samame da hukumar EFCC ta kai sharkwatar kamfanin Aliko Dangote? Ga dai Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil adama a Najeriya.
To tun da kaga hukumar EFCC ta yi wannan samami na kai samami hukumar Aliko Dangote, mu muna ganin akwai wani ƙanshin labari da suka samu ne wanda ake tunanin ya kamata a kai samamin domin a yi bincike a kai. To amma muhimmin abin da zaka kalla shine wani abu ne wanda yake bai taɓa faruwa ba tarihin Najeriya akan abin da ya shafi Aliko Dangote. So saboda haka wannan wani abu ne wanda muke kallon akwai wani abu a ƙasa wanda yake sun binciko sun kuma gano shi su kuma fahimta shi yasa suke son su yi wurin bincike a kai. To amma kuma abinda in ka kalla kuma a idanun duniya kaman zai kawo mashi naƙasu a ƙasashen duniya a matsayin shi wanda yake sanannen mutum wanda yake kuma hashakin dan kasuwa ne. So kaga wani abu ne wanda yake muna ganin cewa zai dan kawo mashi naƙasu akan harkokinsa musamman abinda duniya take yaki da shi abinda ya shafi cin hanci da rashawa. Wataƙila muna kyautata zaton akwai alamun haka na abin da ya shafi harkokin cin hanci da rashawa.
Wata majiya da ba ta so na ambaci sunanta ta bayyana cewa hukumar JFCC tuni ta gabatarwa kamfanin Dangote buƙatar samun wasu takardu na bayanan hada-hadar kuɗi, kuma takardun da kamfanin na Dangote ke shirin miƙawa hukumar JFCC kafin wannan samame da suka kai yau din nan. Kawo yanzu dai duk ƙoƙarin da nayi domin jin ta bakin kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale ya citara inda wayarsa ba ta shiga. Shi ba a bangaren sa mai magana da yawun kamfanin Dangote Mr. Anthony Chijeni wayarsa ba ta shiga duk da sakon karta kwana da na tura masa. Hamshakin dan kasuwar na Najeriya wanda ke zama mafi arziki a nahiyar Afirka ya kasance daya daga cikin jigajigan hada-hadar kasuwancin Najeriya, wanda yana gab da kaddamar da wani katafaren matatan man fetur da zai fara tace man fetur a cikin gida Najeriya, matakin da kuma gwamnatin Najeriya na da da kuma na yanzu ke yabawa da shi matuƙa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.